Sashen Hausa da muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya, sunana Sarfi da Hashim Gumel da Amina Bahara Aunar Sura abokin aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 29 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku dabin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Papa Roma Francis a fadar Vatican a yau Juma'a. Wani babban janar din sojin Amurka ya yi gargadin cewa lokaci kawai ake jira China ta cimma burinta na mamaye gurbin Amurka a matsayin kasar da tafi karfin soja a duniya. Janar din Sudan wanda ya karbe mulki a wani juyin mulki a wannan makon ya ce sojojin da yake jagoranta za su nada prime minister kwararre da zai iya shugabanci tare da su.
Kanin labarin kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Borno ta gurfanar da wasu bata garin da kama.
Suna da laifi wanda ya hada da fashi da makami, haurawa gidajen mutane ana sace-sace a fyaɗe, kisan kai, rike jabon kuɗi.
Haka kuma za a ji cewa hare-haren ƴan bindiga na ci gaba da ta'azzara a jihar Sokoto.
To ina nan tasha kawai ba ma ni halin bindiga ne jiya ba, mutane ne ga suna gudu. Kamin an fara jin halin bindiga mutane ne ga suna gudu sosai-sosai. Wasu suna kwaba, wasu suna tashi, ana a guje sai a tambaye kowa ba. Iyaka ɗaya ko mu kawai mun ci gaba da gudu.
Haka kuma za mu ji cewa ƴan kasuwa na ci gaba da kokawa game da darajar naira da ke ci gaba da faduwa. Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu sakonni da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Papa Roma Francis a fadar Vatican a yau Juma'a a wani abin da aka yi wa lakabi a matsayin tattauna ta musamman mai cin gashin kanta. Gabanin taron shugabannin G20 da za a yi a birnin Rome kan tattalin arzikin duniya, sai kuma taron koli kan sauyin yanayi a Glasgow da ke Scotland. Da alama Biden zai fuskanci batutuwan da suka shafi jinsi, jima'i da kuma batun haihuwa, kamar yadda ya yi kokarin tsawon shekaru don daidaita dariƙar addininsa ta Roman Katolika tare da aikinsa na jagorantar gwamnatin da ba ruwanta da addini. Francis ya taɓa jagorantar dangin Biden a wani lokaci da suka shiga wani mawuyacin hali. Shugabannin biyu sun gana sau uku kuma sun yi musayar wasiƙu, inji jami'an gwamnati. Kuma Biden ya gana da duka magabatan Papa Roma Francis. Wani babban janar din sojin Amurka ya yi gargadin cewa lokaci kawai ake jira China ta cimma burinta na mamaye gurbin Amurka a matsayin kasar da tafi karfin soja a duniya, inda ya yi kira ga mahukuntan Washington da kawayensu da su gaggauta daukan matakan kalubalantar China a kokarin da take yi na mamaya. Mataimakin shugaban Hafsan hafsoshin sojin Amurka kuma babban jami'in soja na biyu mafi girma a Washington, General John Hayton, ya kwatanta yadda rundunar sojin China ke bunƙasa a matsayin wani abun ban mamaki. Gargadin na Hayton, wanda ke shirin yin ritaya a wata mai zuwa, na zuwa ne kwana guda bayan da babban hafsan sojin Amurka ya fito fili ya tabbatar da cewa China ta gwada na'urar makami mai ƙarfin ɗan ƙaramin gudu a watan Yuli, abinda ke nufin gudun makamin ya ninka tafiyar da sauti ke yi sau biyar. Sai dai Hayton ya bayyana kwarin gwiwa cewa a yanzu fasahar kera makamai masu gudun gaske da Amurka ke amfani da ita ta fita China inganci, ko da yake ya nuna damuwar cewa ita ma wannan zarar da Amurkan ta yi wa China a wannan fanni mai yiwuwa ya sauya. Janar din Sudan wanda ya karbe mulki a wani juyin mulki a wannan makon ya ce sojojin da yake jagoranta za su nada prime minister kwararre da zai iya shugabanci tare da su. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Sputnik na kasar Rasha da aka wallafa a ranar Juma'a, Abdul Fattah Burhan ya ce sabon prime minister zai kafa majalisar ministocin da za ta raba jagorancin kasar da sojojin kasar. A ranar Litinin, Burhan ya rusa gwamnatin rikon kwarya tare da tsare Prime Minister Abdullah Hamdok da wasu daga cikin jami'an gwamnati da shugabannin siyasa a wani juyin mulki da Amurka da kasashen yamma suka yi Allah wadai da shi. Sojoji sun bar Hamdok ya koma gida amma tare da jami'an tsaro dake sa masa ido bayan matsin lamba daga kasashen duniya suka nuna. Burhan yace har yanzu janar-janar din basu fitar da jerin sunayen waɗanda za su mulki kasar Taraba. Shawarar nadin irin wannan Prime Minister ya biyo bayan kiraye-kirayen da janar-janar din sojin kasar suka yi cewa a kafa majalisar kwararru da za su shugabanci kasar waɗanda babu ruwan su da jam'iyya.
Ina jima kaɗan Amina da sake dawowa da labarai. Kafin nan a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Barin ta gurfanar da wasu ɓatagarar ta kama waɗanda suka aikata laifuka daban-daban. Kazalika rundunar ta kama wasu 'yan sa kai na sibilin JTF da ke zargi da kashe wani malamin makaranta a Maiduguri. Ga Husaina Muhammad ɗauke da rahoton.
A kokarin su na inganta tsaro a babban birnin Maiduguri dake jihar Borno Najeriya, jami'an tsaron 'yan sanda sun samu nasarar cafke wasu ɓata gari da suka addabi mutane a cikin birnin.
Suna da laifi wanda ya hada da fashi da makami, haura gidajen mutane ana sace-sace, a fyaɗe, kisan kai, a rike jabon kuɗi kamar na kasashen Turai ga Mandala da kuma rike hukaki. Akwai masu hawa keken napep suna fizge wayoyi da cikin kunnen mutane, kuma Allah ya taimake mu sarke su. Hada masu zuwa POS suna yin fashi. Akwai kuma masu satan kayayyakin wuta kamar na NEPA wanda sun sa bazu cikin bala'i, gashi nan ba hasken wuta kusan wata tara.
Cikin masu laifukan da aka kama, an samu nasarar kama wasu matasan sa kai na civilian JTF guda uku da ake zargin su da kashe headmaster wata makaranta da ake kira Ashek Jerma Model School dake birnin Maiduguri a ranar 11 ga watan October shekarar 2021, inda suka bi shi gidansa da daddare suka kuma daba masa wuka da yayi sanadiyar mutuwar sa.
Kisan gilla da aka yi wa wannan bawan Allah, mun sami bayanai masu amfani wanda za su tabbatar mana da cewa cikin iko Allah za mu samu wanda suka aikata wannan laifi. Daga lokacin zuwa yanzu mun kama mutum uku, lalle muna zargin cewa da hannunsu ko su suka yi, amma bincike shi tabbata cewa su suka yi ko ba su suka yi ba.
Mun kuma tuntuɓi matar marigayin ga kuma yadda ta yi bayanin yadda aka kashe mijinta.
Akwai 'yan sibilin JTF da suka same shi a makaranta suka mishi wani, ya zo yana gaya mu a gida, sai nake cewa Allah ya fi su. Da kwana biyu zuwa uku sai suka ƙara zuwa gida suka same ni. Ya ina mai gidanki? Na ce baya na da uniform a jikinsu. Zuwan su na biyu kuma sun zo mun haka da daddare, amma sun haska mun tos a cikin idona. Sun ce mun ina mai gidan? Na ce musu baya na. Sai musu hakan da zan yi, sai suke cewa mun zo ne mu miki wani akan cewa mun zo kin ce mana yau ma baya nan, gobe ma baya na. Muka ƙara zuwa abinda za mu mishi ke za mu yi wa. Sai da kwana biyu suka ƙara duro mana cikin gida daddare, sai suka mishi abinda za su mishi, suka caka mishi wuka.
Alhaji Bello Muhammad Danbatta shi ne mai lura da hurɗar matasan sa kai ta civilian JTF.
Hukuma ita ce za ta tabbatar da wannan cewar hakika ko membobin civilian JTF sun aikata haka ko kuma su aikata haka ba. Babu wani abu da za ka faɗa wanda zai ce gashi, amma da yake hukuma jami'an tsaro suna bincike akan wannan al'amari, muna fatan cewar gaskiya za ta yi halinta.
Matasan sa kai na civilian JTF sanin su aka yi da bada gudumawa wajen samar da tsaro, sai dai kuma a yanzu kallo ya koma sama ganin yadda ake zargin su da aikata irin wannan mummunan laifi da ma irin korafe-korafen da al'ummar gari suke yi a kansu na aikata abubuwa da basu dace ba. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Husaina Muhammad, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu dai ga cigaban labaran duniya.
Jami'an diplomasiyar Taliban sun fara aiki a ofishin jakadancin Afghanistan da ke Islamabad babban birnin Pakistan da kuma wasu ƙananan ofishin jakadancin Afghanistan da ke wasu biranen ƙasar, kamar yadda jami'an Taliban biyu da wasu jami'an diplomasiyar ƙasar ta Afghanistan biyu suka shaidawa muryar Amurka a ranar Alhamis. Muryar Amurka ta samu kofin sanarwar da kungiyar Taliban ta aika zuwa ofishin jakadancin Afghanistan da ke Islamabad. Jami'an Pakistan sun ce sun amince da tura sojojin, duk da cewa har yanzu Pakistan bata amince da gwamnatin Taliban ba. Har ila yau jakadan Pakistan a Kabul, Mansur Khan, ya tabbatar da bayar da bizar ga jami'an Taliban lokacin da muryar Amurka ta tambaye ta ta kafar sadarwa ta WhatsApp. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi kira ga kasashen duniya da su yi mu'amala da kungiyar Taliban domin kaucewa fadawar al'ummar kasar yanayi na neman jin kai da rashin zaman lafiya a Afghanistan tun bayan da Taliban ta karbe iko a Kabul, babban birnin kasar, a tsakiyar watan Agusta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Harin-harin bindiga na kara ta'azzara a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Inda rahotanni suke cewa gaggan yan bindiga da aka fatattaka daga jihohin Zamfara da Katsina sun kafa sansanoni a gabashin jihar. Murtala Faruk Sanyin na dauke da wannan rahoton.
Hari na baya-bayan nan dai shine wanda aka kai ranar Lahadin makon da ya gabata a babbar kasuwar Goronyo, wanda ya sanadiyar mutuwar kusan mutane 70 mako daya bayan wani harin da yan bindigar suka kai a kasuwar unguwar Lalle dake cikin karamar hukumar mulkin Sabon Birni mai makwabtaka da Goronyo, inda nan ma aka yi asarar gwamman rayuka.
To ina nan tasha kawai, ba ma ni harin bindiga ne jabu, mutane ne ga suna gudu. Kamin an fara jan harbi harbin bindiga, mutane ne ga suna gudu sosai sosai, wasu suna faɗo, wasu suna tashi ana a guje. Sai ba mu ma tambayar kowa ba, iyaka dai ko mu kawai mun ci gaba da gudu. To mun yi ta cikin garin Goronyo, akwai wata makabarta da an ka wuce maga Goronyo, sai mun ka tsaya mutane da yawa nan cikin makabarta din, sai mun hakanta. To da mun ka dawo na nan cikin kasuwa din, sai mun ka tarar da mutane da motoci duk an kone su. Ga gawawakin mutane na Abdullahi Adadin, wasu an halbe su ga ciki, wasu ga kai, wasu ga su an halbe su har kawun bula jakar mutum kafa tana jijjilin mu.
Jagororin yan bindigar da suka addabi jihohin Zamfara, Katsina da Sokoto ta bakin daya daga cikin su Shehu Rakib sun fito karara suka dauki alhakin kai hare-haren a zaman ramuwar gayya kan kisan Fulani da yan sa kai suke yi a yankin.
Akwai lokacin da yan sa kai a kasar Goronyo suka kashe Fulani uku, suka kona su, suka je suka kama wani hakimi na Hillani suka kashe shi kai. Bayan sun kashe shi kuma suka dauke kediyan shi da matar shi, suka je kasuwar Mammande a cikin karamar hukumar Gwarabawa, suka kashe Fulani kusan tara a cikin wannan kasuwar. Da hukuma ta kamo shugaban su, sai kuma yan uwan shi suka taso suna zanga-zanga akan dole sai an sake shi. To wannan sakin da an kai mishi shi ya ƙara harzuka shi su yan bindiga.
Yan yankin na gabashin jihar Sokoto da ya kunshi ƙananan hukumomin mulkin Isa da Sabon Birni da Goronyo da Wurno da Raba da Gada da Illela sun ce a yanzu dai yankin na cikin wani mawuyacin hali.
Sai an waye gari duk wanda a gabacin Sokoto in bai hatara ba ya koma dan bindiga, domin ɗaya shi zanna lahiya kuma shi kare kai dai, dan babu barin wurin. Kasan mu ce uwayen mu da kakannin mu da kowa can shige ba mu barin ta, sai dai mu bara musu baya dan mu sade da su tun da gwamnati ba ta iya abin da ya wajenta gari ta.
Mutanen garuruwa da dama ne dai suke ta yin kaura daga gidajensu a daidai lokacin da kalubalen tsaro ke kara ta'azzara a yankin na gabashin jihar Sokoto, inda ake zargin yan bindigar sun kafa sansanoni tun lokacin da aka fatattake su daga jihohin Zamfara da Katsina. Murtala Faruk Sanyinna, Abuja, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, yayin da darajar naira ke ci gaba da yin ƙasa a Nigeria, yan kasuwa da sauran jama'ar gari na ci gaba da kokawa da yadda hada-hada kasuwanci ke ci gaba da wahala da kuma yadda farashin kayan masarufi ke ci gaba da hawa. Barka Bashir ta aiko mana da wannan rahoton daga Kano.
Kimanin watanni hudu kenan tun bayan da babban bankin Nigeria CBN ta dakatar da baiwa masu canjin dala a bankuna da ke fadin Najeriya. Hakan da ya haifar da hauhawan farashin dalar a kasuwar bayan fage, wanda ya tilasta 'yan kasuwa sayan dala da tsada. Hakanan tashin dalar ta haifar da karin kayan masarufi da dukkanin abubuwan more rayuwa.
Masara aka ce mini kwano 450 karami, ba yadda za a yi dawa 600 da aka rage mu naira 30-35. To ya zan yi haka na wani kwano 5 maimakon zan sa wani buhu da dukkan na wani kwano 20 na hakura.
Ke magana dala ce. To ai abubuwan ma da ake yi wanda suke ba su shafi harkar dala din ba za ki ga a ce ya tashi. A ni abin da ta ala na dora wannan abin akai kawai zamani ne wanda Allah ya kawo mu, wanda yake kuma in Allah da zamu ga bayan sa.
Gaskiya ba wai laihin gwamnati bane, hada laihin masu saide-saide. Yau wannan a ce yau wannan kamar ya ɗace naira 10, wannan farashin ta ya ce ta kuma naira 15, shugaban zai karanta kuɗi ya ce 20.
Suleiman Magaji Ibrahim ɗan kasuwa a kasuwar Singa ya bayyana yadda suke sayar da kaya a watanni 5 da suka wuce da yadda suke sayar da shi a yanzu bayan tashin dala.
Wata 5 baya da suka wuce gaskiya fulawa muna sai da ita kusan 13,350, ta yi tsada sosai kenan musamman a IRS da buwa. Amma kin ga a yanzu abin da yake faruwa, fulawa ta kai naira 20,500, IRS muna sai da ita 20,500, buwa muna sai da ita naira 20,100. Taliya kuwa muna sai da ita 5,000, amma a baya wata 3 baya zuwa wata 4 baya muna sai da taliya 3,900 ma 3,500 ma.
Suleiman Aliyu, mataimaki na shugaban rukon kwarya na kasuwar canji da ke Wafa, jihar Kano, ya ce karancin dala ce ta haifar da tsadar kayayyakin masarufi.
Idan abu ya yalwata ma'ana ya yi yawa ana samun sauki, idan kuma ya zama babu shi yakan farashin sa yakan daga, saboda mai masu bukata za su zo su nema babu. To kalubalen da muka fuskanta kusan kowa ya san shi, saboda mai mu dai yan kasuwa ne, kuma gwamnati da ta kira mu tana ma'amala da mu, tana ba mu dala direct daga CBN, sai daga baya ba mu san me ta gani ba, sai ta dakatar da wannan daga ba mu, aka ce an je zuwa bankuna. To kuma bankuna suna da tsauraran matakai fiye da namu, saboda haka wa'annan dalilan yasa nake ganin ba a samun dalar a wajen bankuna kamar yadda ake samu a wajen mu.
Alhaji Suleiman ya ce suna jiran umar kungiyar AFCON domin samun maslaha tsakanin su da gwamnati domin a dawo da hada-hadar dala yadda take a da. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Baraka Bashir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafan mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan juyin mulkin da sojoji suka yi a Sudan a farkon makon nan, da kuma matsayar Amurka dangane da rikitar siyasar da ta kaure a kasar. Lamarin da hukumomin Washington suka kwatanta a matsayin babban cikas ga tafiyar da al'ummar kasar ta sa a gaba don kaiwa ga kafa mulkin demokradiyya. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Kamar yadda watakila wasu suka ji a farkon shirin, a ranar Litinin ne aka waye gari da juyin mulki a Sudan, inda wasu sojoji suka kifar da gwamnatin haɗaka ta wucin gadi wacce ta kunshi sojojin da fara hula. Hakan ya kai ga tsare Prime Minister kasar Abdullah Hamdok tare da matarsa, ko da yake an sake su da yammacin ranar Talata. Kuma har sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce ya yi magana da Hamdok. Wannan juyin mulki dai ya sa masu rajin kare demokradiyya a Khartoum, babban birnin kasar ta Sudan, sun bazama kan titina don nuna fushinsu yayin da kasashen duniya suke ta'allawa dai da lamarin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da headquarter ta ke birnin New York a nan Amurka, Antonio Guterres, shi ma ya yi tir da juyin mulkin.
I once again strongly condemned the forceful military takeover of
Yace ina so na sake yin Allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a Sudan. na kuma kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a wannan lamari da suka yi zuciya nisa.
I urge, of course, all stakeholders to exercise maximum restraint.
Har ila yau a zaren majalisar, mataimakin wakilin Amurka a kwamitin tsaro Richard Mills Jr. ya yi gargadin janye tallafin da Amurka take ba Sudan saboda wannan juyin mulki.
As we have said repeatedly, any changes to
the yace kamar yadda muka sha fada duk wani sauyin gwamnatin wucin gadi da aka yi ta hanyar amfani da karfin tuwo a Khartoum na jefa tallafin da Amurka ke bayarwa cikin hadari.
Khartoum puts at risk US assistance.
Shi dai jagoran juyin mulkin General Abdul Fattah Burhan yace ya rusa majalisar mulkin kasar ne da gwamnatin Prime Minister Abdullah Hamdok a wani kokari na ganin ba a kauce wa tafiyar da aka dauko ba bayan juyin juya halin da aka yi a watan Disamba. Yana mai cewa sai sun cimma burinsu da suka kuduri aniya tun da farko. Mun dauki wannan mataki ne don mu tabbatar ba a kauce wa tafiyar da muka dauko ta juyin juya halin da muka yi a watan Disamba ba. Muna so mu tabbata an kafa kasa karkashin mulkin farar hula ta hanyar yin sahihin zabi. Saboda haka a wani mataki na gyara saitin wannan tafiya da farko mun yanke shawara ayyana dukkan tabaci a duk fadin kasar. To sai dai a nan Washington kakakin ma'aikatar kokin wajen Amurka Ned Price ya ce juyin mulkin da sojojin suka yi ya tsirar da burin al'ummar kasar ta Sudan na kafa turakun demokradiyya. Yana mai bayyana bukatun Amurka kan wannan lamari.
An immediate release of all political actors.
Yace a sako dukkanin yan siyasar da aka tsare waɗanda ke da alaka da wannan lamari. A kuma maido da gwamnatin wucin gadi da fararen hula ke jagoranta. A kauce wa daukan duk wani mataki akan masu zanga-zanga. A bar amfani da hasashen gaske. Sannan muna Allah wadai da rahotannin da ke cewa ana cin zalin masu zanga-zangar.
Of violence against peaceful protesters.
A jiya ranar Talata, Blinken ya kira Prime Minister Hamdok inda ya ce shi mun na sako shi da aka yi. Yana mai jaddada goyon bayan Amurka ga gwamnatin wucin gadi da farar hula ke kokarin kafawa. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da Allah wadai da kifar da gwamnatin wacce aka fa bayan hanbarar da shugaban kasar Umar al-Bashir, masu fashin baki irin su Joseph Tucker na cibiyar tabbatar da zaman lafiya ta US Institute da ke nan Amurka, na ganin akwai rawar da kasashen da ke yankin za su iya takawa. Yace ina fatan za a tuntuɓi kasar Masar saboda hakan na da muhimmanci. Tunda dakarun kasar da waɗanda suke mara musu baya za su yi ƙoƙarin su ga cewa ana goyon bayansu a yankin. Saboda haka akwai buƙatar gwamnatin Amurka ta kai hankalinta nan. Ita dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga sojojin na Sudan da su gujewa duk wata sa'insa da za ta kai ga jikkata masu zanga-zanga. Musamman abin da ya shafi amfani da harsashen gaske. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa cikin wata sanarwa da fadar gwamnatin Amurka ta fitar a ranar Alhamis cewa a yi maza-maza a maido da gwamnatin wucin gadi da ke mulki. Ya kuma nannata cewa ƙungiyar tarayyar Afirka da ta tarayyar Turai da ta ƙasashen Larabawa da sauran ƙungiyoyin ƙasashen duniya duk sun yi cirda wannan juyin mulki da gallazawa masu zanga-zanga da ake yi. To jama'a, da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Cindy Sane da Julie Lethes Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
A gaire Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Ya ce mun ji wa 'yan majalisar dokokin Najeriya sun yi amincewa da buƙatar gwamnatin ƙasar tamu ta turo bashi domin sayan gidan sauro. To gaskiya za mu iya cewa ba su kyauta ba, domin dai mu kaɗai muka san irin azabar da muke sha a hannun sauran. Saboda haka matuƙar dai daga cikin gidan sauran za a sauro kawai a ciwo bashin, mun amince. Shi kuma Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa jihar Zamfara cewa ya yi. Salam VOA Hausa. Hakika abin damuwa ne ganin yadda 'yan bandaga suka zafafa kai hare-hare a ƙauyukan jihar Zamfara, musamman a ƙaramar hukumar Zurmi. Da fatan masu ruwa da tsaki a wannan bangaren za su ɗauki ƙwararren matakai domin shawo kan matsalar. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Faruku Mahe Karuga da Kinini Sani Yunusari, karamar hukumar Shagara a jihar Sokoto. Suka ce a gaskiya sakacin gwamnatin tarayya yayi yawa ganin yadda kungiyar IPOP take ikirarin hana gudanar da zaben jihar Anambra, ga kuma ƴan fashin daji na azawa jama'a haraji a jihar Mata Sokoto. Ya kamata gwamnati ta nuna ƙarfin ikonta ga waɗannan tsagira. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika matakin kakaba takunkumi da kungiyoyin AU da ECOWAS suke dauka akan kasashen da sojoji suka yi juyin mulki, tamkar barin jaki ne ake dukan taiki domin kamata yayi su tursasawa shugabanni masu kokarin maida mulkin demokradiyya sarautar gargajiya su martaba kundin tsarin mulkin kasar su don magance wannan matsalar ta yawaitar juyin mulki. Sako daga Amina Adamu Malama Dori a jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Fatima Musa Wada tare da Aisha Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Jummai matar Sani Maiman da kasuwar Barikin Lada a jihar Filato a Najeriya. Suka ce salam VOA Hausa da fatan kun wuni lafiya. Gudun da babu tsira wallahi kwanciya ta fi shi tabbas. Ko shakka babu tsige kakakin majalisar dokokin jihar Mata Filato da kotu ta yi a jiya, wallahi hakan ya yi mana daidai domin ba kowace rana ake kwana a gada ba. Daga nan sai wasiƙa ta ƙarshe mai cewa samun kwangaba kwan baya dangane da rigakafin coronavirus a Niger tabbas ruwa baya tsami banza, sai dai kawai mahukuntan Niger su tashi tsaye domin tantance wannan rigakafin. Allah ya kyauta. Sako daga Abubakar Salisu Fataskum, unguwar Arkini a jihar Yobe.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
An shigar da tsara a gaban wata kotu a Albany, babban birnin New York, inda ake tuhumar tsohon gwamnan jihar Andrew Cuomo da aikata laifin neman yin lalata, inji mai magana da yawun kotunan jihar New York. Wakilan Cuomo mai shekaru 63 wanda yayi murabus daga office sama da watanni biyu da suka gabata a ƙarƙashin matsin lamba na doka da kuma buƙatar ya sauka daga mulki da shugaba Joe Biden da sauransu suka nuna, ya zuwa yanzu basu ce komai ba. Kofin korafin da tashar talabijin ta WNBC ta buga a shafin ta na yanar gizo a New York ya ce Cuomo ya aikata laifin da ya shafi tilasta taba mutum a ranar 7 ga watan Disamba na shekarar 2020 a fadar rizartarwa ta gwamnan jiha, an da boye sunan matar da ta shigar da karar. Cuomo ya yi murabus daga mukaminsa na gwamna ne a watan Agusta bayan da ya shafe shekaru sama da 10 yana mulki, bayan wani bincike da aka gudanar da ya nuna cewa ya ci zarafin wasu mata 11 ta hanyar neman yin lalata da su. Babban lauyan New York Lalita James ta ce wani bincike mai zaman kansa na tsawon watanni 5 ya tabbatar da cewa Cuomo ya aikata abinda ya saba wa dokokin tarayya da na jahohi.
Masu sauraro, anan ne karkashin shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yanzu tafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna ta gabatar da shirin da kuma Julie Lewis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashimul da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakacin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.